أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما يهك بركم لسالوا وأن مسلاتي ميتار البركة مسجد عثمان بن عفان بنتي جبال كراتبنا رجال ونساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم ونفع السعد يوسف عبو عزيز رحمه الله تعالى ونشين مجلس منا سبعين دا هدو أتشين كراتم ونا للتاهم منا بقي قوات سفر هجر منزع الله صلى الله عليه وسلم على مكز ومدينة قبو الآياد فري هدو دا أربعين دا ديار واندي ديدي دا إشرين دا أكو قوات تقص أكلان دا بطول دو بيو دا إشرين دا أكو idan ba manta ba muna kan shakhsiya ta 13 shine Abdullah ibn Abbas rabbani hadhihi al-umma mun tsaya kan gabar da malai yake mana bayani akan haduwar shi tare da khawarijawa sati da ya gabata a gurbin mun yi bayani su waye khawarijawa yaya mabda'in su yake kuma akan wasu aqaid suka dogara akan su malam ya mana bayani akan lalle Abdullah ibn Abbas yayi juyan wani ram na azo a gani lokacin da fitina ta kabri tsakankanin sa bangare guda biyu na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kowanne daga cikin su yana kirda da yana kan gaskiya kuma kamar yanda muka yi bayani muka ce mas'ala ce wanda idan wani bargurbi a cikin al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama khasatan ba ɗan shi'a suna neman su haddasa fitina ko su sanya wa mutum shubha a cikin addinin shi to za su kawo wannan mas'ala ta abin da yawa kana tsakanin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama za su sanya maka soyayya wani bangare su sa maka kyamata wani bangare su kuma sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wajibi ne a gare mu mu neman musu yarda ubangiji kamar yadda ubangiji ya yarda da su ya bayyana mana a cikin alqur'ani ya yarda da su haka lokacin da irin wannan fitinar da ko lokacin da wannan fitinar ta barke Abdullah ibn Abbas ya tahiyatar da gungun Ali ibn Abi Talib daga cikin waɗanda suka bangare suke bibiyar bayan Ali ibn Abi Talib ya yi munakasha tare da su ya tattauna tare da su aka samu halli da yawa daga cikin su amma malam yake cewa ya samu yene convincer in sama da 20 suka bar bangaren Ali ibn Abi Talib suka dawo suka zauna wannan yakin ba ai tare da su ba wannan yana nuna mana irin hazaka ko irin ilimi da baiwa da irin salon magana na kawo hujja game da wanda bai fahimci ina aka sa gawo ba wanda Allah ya baiwa Abdullah ibn Abbas yarda Allah shi tabbata a gare shi to baya irin wannan duka gwagwarmayar da Abdullah ibn Abbas yayi bangaren neman ilimi bangaren fatawa wanda yayi tai da bangaren shirye su da al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bangaren ilimi shi sanya ake mai take da rabbani wa hazil umma mai tarbiyantar da wannan al'ummar to bayan shi karshe dai sai an koma zuwa ga ubangiji shine malam yazo karshen bayani akan wane ne Abdullah ibn Abbas zai mana bayani lalle Abdullah ibn Abbas rai irin ran kowa Allah ya dora ne babu wata rai face Allah ya karɓi ranta kamar yanda aka amshi ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haka aka bayyana mana ba wani wata rai wadda zata tsawon za a busa mata rai face wata rana sai ta mai da ararar da aka busa mata shine ubangiji yake bayyana mana likulli ajalin kitab kowane ajali yana da wa'adin da aka riga aka rubuta kuma manzo Allah wannan ubangiji ya saki tabbatar mana fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimuna idan ajali dai yazo didi abinda aka riga aka rubuta maka wanda zaka yi a cikin kwanukanka a cikin rayuwarka ta duniya to ba a ƙara maka daidai sai gwande ba ba a rage maka daidai sai gwande ba abinda dai aka rubuta maka tun kana tun a saman lauhil mahfuz tun lokacin da kai zo cikin ma'ayyaka shine dai abinda zaka ci arzikinka ajalinka samun rabotarka duniyarka da lahirarka da samun ta da tabewarka duniyarka da lahira wannan an riga an rubuta wa kowa kuma abinda aka rubuta din ba wani canji da za a taba shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayyana rufi'atil aqlam wa shaffatil suhuf an riga an dage alqalamin da aka rubuta da shi kuma takardar da aka riga aka rubuta ta riga ta bushe ba hira ayi modifi kurum sai irin abubuwa wanda ubangiji ya tsara wa bawa da wasu ma an riga an rubuta kamar misalin mutum ya kasance yana yawaita sabar da zumunci a ƙara mai a cikin ajalin shi dan ma an riga an rubuta da kai ƙarin da za ya samu a cikin ajalin shi haka kamar misalin mutum yana yawaita ayyuka wanda suke ƙara kwanuka ko kuma suke ƙara ko suke canza wa'ansu abinda ubangiji ya riga ya kaddara misalin kamar bawa yana yawaita addu'a akan ubangiji ya datar da shi da wani abu ubangiji bai datar da shi da wannan abu ba sai ya datar da shi da wani abu wanda yake can gaba wani abu wanda yake kuma bayan wannan ko kuma ya kare bai wata musiba wanda za ta faru kanci duka wayannan abubuwa ne an riga an rubuta da amma sai sun wakana ga bawa lama halata kuma za su wakana gaba da bawa muna fata Allah ya tanada mana mafi kaddara alkhairi ko da sharri wanda za mu iya riƙewa ko wanda za mu iya ta'ammuli idan kaddara ta alkhairi ta zo Allah ya bamu damar cin nasara akan tahammulinta haka idan ta sharri ta zo muna fata Allah kiyaye ya bamu damar ko ya bamu ikon tahammulinta wannan shine abin da ake so kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayyana mana abin al'ajabi ga da mummuni in asabahu darra sarra shakara fa kana khairan la wa in asabathu darra sabara fa kana khairan la idan shi tsarin mummuni ko tsarin mummuni yanda yake shine idan yalwa ta same shi za ya gode wa Allah wannan shine mafi alkhairi game da shi kuma idan wani kumci ya same shi za ya haƙuri ya maida al'amarin zuwa ga Allah yace kuma wannan shine mafi alkhairi game da wannan mummuna muna fata in ya ubangiji yayi da mu ya ba mu damar cin nasara akan ibtila'in da ubangiji ya jarraba mu da shi malaike cewa alwafat ga ta abin da ba a so mutuwa ta iso yake cewa Aisha ibn Abbas yanshuru nurar da'awati wa yashrahu ta'alim as-sama'i wa kuffa basrahu fi awakhir hayatihi alayke cewa tabbas Abdullah ibn Abbas ya rayuwa wadda take mai tsaho kuma kwanuka wanda Allah ya sanya musu albarka kwanukan da aka yi abinda ake so a yi a cikin kwanukan nan adam yake cewa a cikin wannan rayuwar tashi kwanukan da Ubangiji ya arame yayi a cikin rayuwar shi ta nan duniya yace yanshuru nurar da'awa yana yada hasken wannan da'awa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama leka mun gani lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu duka musulunci bai gushe ba a cikin jaziratul araba tsankanin makka da madina da yan kauyuka kabilu karamu wanda mafi yawan su lokacin hajjatul wada'a suka zo suka musulunta gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan su lokacin daga fatahu makka zuwa hajjatul wada'a a lokacin nan ne musulunci ya sami yaduwa a jaziratul araba kuma bayan shi musulunci bai kai ba inda ake so ya kai ba Me daurin su Abdullahi ibn Abbas shine karantar da al'ummar da zata isa zata tafi inda babu musulunci ta kirayi mutane zuwa ga wannan musulunci shine yake bayyana mana ba wani a cikin rayuwa Abdullahi ibn Abbas abin da yayi ba wa fifiko shine ya da wannan kira na addinin musulunci kiran da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yazo ya share shekara 23 yana yi diddan mutane su karkato su shigo cikin aske su huta daga cikin duhun da babu wani tasiri babu inda za a kai su illa wuta jahannama yake cewa baya da haka wa yashrahu ta'alim as-sama yana fassara wa mutane ko yana yi wa mutane sharhi abinda aka samu karwa manzon shi daga sama
shine ta'alimus sama, ilimi na sama wanda Ubangiji ya sabkarwa manzon shi, shine imma ya kasance alqur'ani ko kuma sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan me yasa ya muka ce sunna? Saboda manzon Allah ba wani abu wanda yake wada, face shi ma wahayi ne, in huwa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Babu wani furuci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi akan san kan shi ko akan abin da ya burge shi. Duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayyana mana, shi ma wannan wahayi ne wanda ake yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi san ya Ubangiji ya bayyana mana bai sabkar mana da alqur'ani shi kadai ba, he da aka sabkar mana da al-hikma. Muke ce hikima ita ce sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duka wannan fafutuka ta rayuwa Abdullah ibn Abbas ya zama na diddanya fassara wa mutane, ya bayyana musu abinda ya titire a gare su ko abinda suka gaza fahimta na daga wannan addinin namu na musulunci. Kada mu manta, a baya mun karanta wannan abin sakamakon addu'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hadiwa ma'aiye shi yake cewa falitajidannahu kaysan, tabbas Abdullah ibn Abbas zaki same shi mai hankali. Aka zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a dakin Maimuna, yayi wa Abdullah ibn Abbas addu'a, Allah ka fahimtar da shi addini kuma ka sanar da shi fassara alqur'ani. Wannan duka sakamakon addu'a ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya bashi wannan budin, ya bashi wannan fahimtar, yake fahimtar da mutane abinda Ubangiji ya arzuta shi da shi daga ilimi. Yake cewa kuffa basrahu fi awakhir hayatihi. To baya da haka, rayuwa tana kullum musulmi kullum mumuni ya zaci ko ya jirayi wani ibtila'i na daga Ubangijin shi, kuma wannan ibtila'in da Ubangiji za ya jarrabu bawa da shi ba komai bane ba illa alkhairi game da bawa. Idan ya haƙura ya jajirce, Ubangiji za ya bashi ladan ibtila'in nan kuma ya rubuta shi daga cikin wanda suka yi nasara a cikin jarrabawa wanda ta same su. Shi ne malam yake bayyana mana, yake cewa ƙarshen rayuwar shi kuffa basrahu, idanuwan shi sun makabci, ya fasa gani. Duk irin kusancin shi dan babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, duk irin ilimin da aka yi mai, duk irin zama da ya yi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, amma dai ga wata jarrabawa wadda ta zo ƙarshen rayuwar shi, shine Allah ya makabtar da Abdullah ibn Abbas ƙarshen rayuwar shi. Yake cewa kuma wannan ba a ƙasa ba, dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wadi wa ma'ahin shi, ɗanka Allah zai makabtar da shi a ƙarshen rayuwar shi. Shi ne ya kawo mana hadisin da Imamul Haisami, Imamul Tabari ya kawo shi, kuma isnadin shi isnadi ne wanda yake mai kyau a cikin yake cewa wa kana annabi sallallahu alaihi wasallama qad akhbara bizalik, manzo Allah bai tsira da amince Allah shi tabbata a gare shi ya bada labarin lalle Abdullah ibn Abbas zai makabce ƙarshen rayuwar shi. Yake cewa an Musa ibn Maisara, daga Musa dan Maisara, annal Abbas ba'tha ibnahu Abdullah ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fi hajatin فوجد عنده رجلا فرجع ولم يكلمه فلقي العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فقال يا عم تدري من ذاك الرجل؟ قال لا. قال ذاك جبريل لقيني ولن يموت ابنك حتى يذهب بصره ويؤتى علما. يجي توا دغا موسى ابن ميسرة يجي توا للي العباس ما اهين شي عبد الله بن عباس babba na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, yake cewa ba'sa ibnuhu Abdullah ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fi hajatin, ya aika dan shi Abdullah zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa ga wata bukata. Bai bayyana mana wata bukata bace ba, bukata ce ta cikin gida, ya tura dan shi zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Yake cewa fa wajada indahu rajula, lokacin da Abdullah ibn Abbas ya tahi gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, sai ya samu wani mutum a zamanin abun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. To ga abinda aka tura shi, amma dai shi bai isar ba, dalilin ya tarar da wani abun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace walam yukallimuhu, bai yi wa manzo Allah ba magana ba akan aikin da ma'ahin shi yi ne. Yake cewa falaqiya al-Abbas rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ba'da zalika, bayan wannan lokacin, bayan Abdullah ibn Abbas ya kai gun manzo Allah bai mai magana ba, bayan wani lokaci Abdullah al-Abbas sai ya gamu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa qala, sai yake cewa arsaltu ilayka ibni, ai na aika maka dana Abdullah, fa wajada indaka rajulan, sai ya samu wani mutum a gunka, fa lam yastati an yukallimaka, bai samu ba damar bai yi maka magana akan buƙatar da na tura shi zuwa gare ka ba. Faqala, sai yake cewa ya am, ya kai baffana, tadri man zaka rajul, shin ka san wannan mutumin wanda Abdullahi ibn Abbas ya tarda da tare da shi, ka san wane ne? Qala, la, sai yace a'a, ban san ba wane ne ba. Qala, sai yake cewa zaka Jibril, ai wannan mutumin wanda Abdullahi ya tarda ni lokacin da ka aike shi zuwa ga wata bukata gare ni, yace ai wannan mutumin Jibril ne, laqiyani, ya zo ya hadu da ni, wai yace kuma baya da haka walan yamuta ibnuka hatta yadhhab basra, dan ka wannan Abdullahi ba zai mutu ba har sai Allah ya makabtar da shi ya tahiyar da ganin shi, wayuta ilman, kuma a hakan Ubangiji zai ya bashi ilimi na ban mamaki, ilimi wanda zai tarbiyyantar da al'umma wurin karantar da ƙananan ilimi zuwa ga manya-manyan ilimi. Yace wannan shine garanti ko lamani wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya baiwa baban Abdullahi, shine Al-Abbas, baffa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine kuma wannan abin ya tabbata, ba wata magana wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai wada face ka ganta kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana. Kuma shine kullum muke bayani a duk abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai bayyana wanda kai baka san shi ba, manzo Allah ya hadi maka, kuma wannan abin tabbas zai kwana akan ka ko akan al'umma, shi wannan baya daga cikin ilimin kai, shine abinda Ubangiji ya bayyana wa manzon shi ya hadi mana, kuma abin nan zai wakana. Me ake kira gaibu? Shine abinda ba wani wanda ya san ilimin shi sai Allah shi kadai. Kamar misalin lokacin tashin kiyama, idan ka huta daga cikin wannan masallacin, me zai wakana da kai? Dukkan su wannan ilimin gaibu ne, babu wani wanda ya isa ya zo ya bayyana maka ya ce maka ai ga abin da gobe za ta yi. Wannan duk wanda ya yi maka haka kuma ka gaskata shi, to tabbas sallarka ta kwana 40 Ubangiji baya amsa. Yake cewa wa fi sanati 80 aw 67, a cikin shekara ta 68 ko kuma shekara ta 67, tuwfi ibnu Abbas, Abdullahi ibn Abbas, Allah ya mitikawa, wa fadat ruhuhu ila Allah, ran shi ta kwarara zuwa ga Ubangijinta subhanahu wa ta'ala. Da wannan shi yake nuna mana Abdullahi ibn Abbas Allah ya bashi tsawon kwanaki sama da shekara 50 da wani abu bayan mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya a cikin rayuwar shi. Kuma rayuwa ce wadda take cike da albarka. Allah ya kara mana soyayyar su, ya sanya mu tashi tare da su a gobe kiyama. Kasancewa manzo Allah kullum yana nanata mana al-mar'u ma'a man ahabba yawmal qiyama. Bawa zai kasance ko mutum zai kasance tare da wanda yake so a gobe kiyama. Idan ka kasance kana son mutum nagari, Ubangiji ya tada shi a hannun dama, to insha Allah kai ma ana kyautatan za ka kasance taba'an lahu a hannun dama. Sai malam ya ci gaba da ce mana ayatun indal mamat, wata aya wadda take nuna mana walitaka. A kalmar Bahaushe walitaka shine wanda zai zo ya haska ya yi wani abu wanda ya saba wa al'ada, shine ake kira a wali a kalmar Bahaushe. Amma dai wali a cikin shari'a ta musulunci shine wanda bashi da tsoro, bashi da fargaba, ba tsoro akan abin da zai tarar, ba bakin ciki abin da ya bari a rayuwar shi. Wannan shine ake kira da wali. Ko kuma mu haɗe su mu koma cikin amfani, mu ji abin da Ubangiji yake bayyana mana. Waliyi su ne mummunai na gaskiya, innamal mu'minuna allazina idza dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun allazina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan. Waliyi shi shine mummuni, ni inna insha Allahu waliyi, kuma insha Allahu waliyi, muna kyautata zato insha Allah. To shi kuma wali takan nan a ina take samuwa? Shine iya imaninka da Ubangijinka. Shine Ubangiji a can amfala yake ce mana su waɗannan wanda ake kiransu mummunai su ne lokacin da aka karanta musu ayoyi zuciyarsu za ta girgiza, tsoron Allah za ya kamata. Yake afwar innamal mu'minuna idza zukira Allah, idan aka ambaci Ubangiji zuciya za ta girgiza, za ta shigo cikin hayyacinta. Kuma idan aka karanta musu ayoyin Al-Qur'ani zaka same su, wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana, idan aka karanta musu ayoyi zaka samu imanin su ya hawa, ya ƙara percentage din shi ya ƙaru. Yace wa ala rabbihim yatawakkalun, kuma su duk abin da za ya same su duk abin da za su suna dogara ne da Allah ba su tunanin wani ba su tunanin a'a sai wani in ya kama abu kaza zai tabbato a'a mun dai dogaran mu a wurin Allah rike sababi da muke yake cewa ko baya da haka allazina yuqimuna salata duka wa'annan bai kare ba duk inda aka ce a tsayar da sallah to zaka same su suna nan za su tsayar da sallah kuma suna ciyesuwa gulgudun abin da ubangiji ya azurta su da su yace wa'annan su ne ake kira da mummune na gaskiya wa'annan kuma su ne waliyan Allah shine yake bayyana mana duk lokacin da zaka samu wani yayi wani abu wanda yake da karama shine karama akwai mu'jiza akwai karama shi mu'jiza ita ba ta kasancewa sai kalkashin wani annabi daga annabawan da ubangiji ya aika wannan ita ce ake kira mu'jiza kamar misalin sandan annabin Musa wannan mu'jiza ce sanya hannu a cikin aljihu ko a cikin hammata ya hutar da haske wanda annabin Musa yake yi wannan mu'jiza ce alqur'ani wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka saukar mai wannan mu'jiza ce gagarfado ne larabawa sun gaza yin irin shi sun gaza zawwa da aya ɗaya kutankucin abin da ubangiji ya saukar haka abubuwa da yawa manzo Allah ya sanya hannun shi a cikin kwano ruwa ya ringa bubbugowa duka wannan mu'jiza ce amma dai ni kai wani wanda suka gabace mu sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda yi wani abin da ya saba wa hankali wannan ba a kiraye shi mu'jiza ba sai dai a ce mai karama kamar yanda abin da yawa kana ga Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi Umar yana garin Madina sojawan shi ya aika su yaki ga kasar Sham sai gashi nan kurum ana zamna a cikin masallaci Umar yana cewa ya sani aljabal ana zamanin sahabbai suka ji shi yana cewa ya sariya aljabal ya kai komandan yakin shi ne ake kira da sariya ku huskanci dutse shi wancan komandan yake cewa wallahi sai gashi nan a lokacin da Umar ana cikin masallaci lokacin sallar juma'a yana wannan magana sai gashi nan a kunnan mu muna jin ta Umar yana ce mana mu huskanci dutse mu yi dutse yace kuma mukai kuma ubangiji ya ba mu nasara bayan sun dawo garin Madina suke cewa suha sun ji wata komandaman da aka bada da muryar Umar a lokacin da suke cikin halin haulayi kuma suka huskanci dutsen kuma Allah ya ba su nasara akan yakin da suke ciki sahabbai suka ce mun ma mun ji to irin wannan ita ce ake kira karama baiwa ce wanda ubangiji zai ba wa wani waliyin shi daga cikin waliyan shi wanda suke da imani kuma ire-iren su zaka same su mutane ne wanda suke a boye a cikin al'umma su ne wanda ubangiji yake bayyana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayyana mana yake cewa law aqsama ala allahi la abara rubba ash'a aghba yace da yawa zaka samu wani mutum ka kalli tsubban jikin shi ka kalli yanayin jikin shi baka taba daukan shi a biye ba zaka rena mai hankali ba ko abane a wurin ubangiji ba saboda duniya Allah bai bashi ba amma dai yake cewa law aqsama ala allahi la abara da zai yi rantsuwa da Allah wallahi Allah da sai ya kubutar da shi akan wannan rantsuwar da yake misali da zai ce wannan kofar dukkan tafantir baki ne a jikinta wallahi Allah sai ya maida ta baki kuma idan kowa sai ya ga baki in zai ce Allah ai kaza ai can a cikin kissa Talha ko wannan sira ta Talha ai mun karanta ai lokacin da ake cewa Talha ba manzon Allah ba kai bane ba yake bayyana ba yake cewa da Allah da law aqsama ala allahi la abara ya kirawo sunan ka yace da zaka rantsi da Allah sai ya kubutar da kai karantse da ubangiji Allah ya ba mu nasara bana yazo ya rantse kuma suka samu nasara yakin da suka tafi tare da rubawa kuma ya rantse da Allah yace Allah sai an dauki raina anan kuma Allah ya dauki raina shi amma dai zaka same su a cikin al'umma suna da tawadu suna da kankan da kai shine irin wannan abubuwan duk lokacin da wani abu zai bayyana da dan adam wannan ana kiran shi karama amma dai ga wa yake bayyana shine game da mutumin da yake da imani mutumin da yake da walitaka ta ubangiji ita kuma walitaka ba ta samuwa sai mutum sai ya kasance yana da rantsatsar imani ya cika sharuɗa na imani kuma lokacin da yazo mutuwa su ne waɗanda babu tsoro akan abin da za su tarar saboda sun san garanti gare su abin ubangiji kuma ba su wani bakin ciki akan abin da suka bari ne daga wannan rayuwar ta duniya mata diya da dukiya wannan su ne waliyan Allah sun yamu daga cikin su to yake cewa wata karama wanda ta bayyana game da wannan sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa an sa'id ibn jubair daga sa'id dan jubair kala yake cewa mata ibnu abbas bi taif abdullahi ibn abbas ya mutu a garin taif garin taif gari ne wanda yake kusa da garin makka kasancewa abdullahi ibn abbas ya tattaro ya dawo makka anan yayin sansanin shi anan yake zubda ilimin shi yake cewa fa shahidina janazatu sai muka halarci janazan wannan sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa jaa ta'irun lam yura ala khilqatihi hatta dakhala fi na'shihi yace kurum muna nan muna zamne ko muna kan gawo shi yace sai muka ga wani tsuntsu tsuntsun da ba mu taba ba gani irin shi ba a halitta ba yace da ya sabka bai shiga ko ina ba sai cikin makarar shi wanda ake dauko gawa yake cewa da ya shiga hatta dakhala fi da'ashihi asse da ya shiga cikin makarau abdullahi ibn abbas yace summa lam yura kharijan minha sannan da ya shiga har muka kai muka binne shi mu dai mu ga wani abu ya fito ba tsuntsu wanda ba a taba ganin ba suka ce ba su taba ganin irin halittar shi ba ya shiga cikin makarar shi kuma hai aka kai aka binne ba su ga wutar shi ba yace falamma dufina yayin da aka yi da binne wannan bawan Allah Abdullahi ibn Abbas yarda Allah shi tabbata a gare shi yace tuliyat hadhihi al-aya ala shafir al-qabr lam yudra man talaha yace sai aka karanta wannan ayoyin a bakin kabarin shi kuma musan ba waye ya karanta wannan ayoyin ba ayoyin sune ayoyin da suke cikin suratul fajr sune ya ayyatuhan nafsul mutmainna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati yake cewa yake wannan rai wanda take da nutsuwa nutsuwa gun ambaton Allah nutsuwa wurin imani da shi Allah nutsuwa wurin abinda ubangiji ya tanada wa bayu ga waɗanda suka yi imani da shi a gobe kiyama wannan labudda ya kasance bawa yana da irin wannan nutsuwa lokacin da zaka ambaci ubangiji ya kasance ka san me kake faɗa kuma ka san dalilin wa kake yi kuma ka san me ubangiji zai sakanta maka karkashin wannan kira da kake mai wannan ambato da kake mai ka san yaya level a imaninka yaya imaninka yake ka san kuma kai imani da lalle wannan abin da kake yi kana neman sakamako ne zuwa ga ubangiji a gobe kiyama shine tabbatar mana ya ayyatuhan nafsul mutmainna yake wannan rai wanda kike da nutsuwa nutsuwa gun ambaton ubangiji nutsuwa gun imani da Allah da yarda da shi nutsuwa gun abinda ubangiji ya tanada wa bayu waɗanda suka yi imani da shi a gobe kiyama irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya ki koma zuwa ga ubangijinki radiyatan kina mai yarda da irin girmamawa da ubangiji zai yi miki a gobe kiyama ko rayuwa wanda take tabarza zuwa ga gobe kiyama mardiyya kuma shi ma ubangiji yana mai yarda da ki Allah da tar da mu ya mana wannan gatan yace fadkhuli fi ibadi ki shigo cikin layin bayuna wanda suke nagari wanda muka lissafa su a cikin layin bayun mu nagari yace wadkhuli jannati kuma ki shiga cikin aljannata tare da waɗannan bayu nagari wanda suke bayu a nagari a gobe wannan shine gata wanda ƙarshen gata wanda bawa zai samu a rayuwar shi mu leƙa mu gani iya karamomi wanda suka bayyana akan lalle wannan bawan Allah muna kinsa ta mai zato a gun ubangije shi shine na harko tsuntsun da ya tashi ya shigo cikin makarar shi ba a ga hutar shi ba duk da malamai sun fassara mana sai imamu zahabi yake cewa fa hadhihi qadiyatul mutawajjih wannan abin da aka hada guda biyun nan tsuntsu ya shiga cikin makarar shi ba a samu ba ba a ga hutar shi ba haka kuma an karanta wannan ayoyi guda hudu a bakin kabarin shi ba a san waye ya karanta ba yake cewa wannan kissa ce wanda take mutawatira idan an ce mutawatira shine zancen da wa'ansu suka rawaito shi wanda baya yiwa waɗannan mutanen su hadu su ƙarya shine daga cikin wa'ansu malaman hadisi suka ce kamar misalin mutum 70 wa'inda zance ne iri daya wane ya rawaito wanda mutanen nan dukkan su ba za a hadu ba akan zance iri daya ba kuma a ce ƙarya ce wannan haka malaman hadisi suka fassara mana suka ba mu ma'anar al-mutawatir in zance ne wanda mutanen da suka rawaito shi baya yuwa a ce sun hadu sun yi ƙarya. Yake cewa tabbas riwaya ce wanda take ta gaskiya. Yake wa kanu yarawna hadha ta'ir annahu annahu ilmuhu radiyallahu anhu. Da yawa daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna ganin wannan tsuntsun da ya shiga cikin wannan makarantar shi makwancin shi, yace suna tunanin ilimin shi ne ya tafi da shi. Ilimin shi ne Abdullahi bin Abbas ne tattare ya tafi da shi. Dan ba an ba da labari ai dan ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayyana mana yake cewa mutuwan malamai yana ɗaya daga cikin alamomin tashin kiyama. Yake cewa ba wai zare ɗauke ilimi afwan ɗauke ilimi yana ɗaya daga cikin alamomi daga cikin alamomin tashin kiyama. Yake cewa wai ba wai Ubangiji ɗauke ilimin ba zai yi ba. Yake cewa za ya ɗauke malamai ne. Idan aka ɗauke malami, malami zai tafi da ilimin shi shikenan, ko ba a samu wani wanda zai mai gurbin shi ba a ɓangaren ilimi ɓangaren karantarwa. Wannan shi ne ɗauke ilimi da Ubangiji yake yi a ƙarshen zamani. Shi ne ke bayyana mana wannan tsuntsun da ya tashi da ya shiga bai huto ba, ya ce tabbas ilimin shi ne Abdullahi bin Abbas aka binne shi da shi. Ce kuma wannan mas'ala ta an karanta wannan ayar shi yake nuna mana lalle kyakkyawan zato game da bawa Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu. Yake cewa walamma dufina ibnu Abbas, yayin da aka binne Abdullahi da Abbas yarda Allah shi tabbata a gare shi, qala ibnu al-Hanafiyya, ibnu al-Hanafiyya yake cewa al-yawma mata rabbani wa hadhihi al-umma, yauha malamin wannan al'ummar ya riga ya mutu. Idan an ce rabbani kamar yadda muka fassara shi ne malamin da yake karantar da mutane ƙananan ilimi sannan ya kai zuwa gabaninsu, wanda yake tarbiyyantar da al'umma ɓangaren ilimi ta hanyar karantar da su ƙananan ilimi zuwa ga manya-manyan ilimi. Yake cewa to lokacin da aka binne shi sai suka ce lalle tabbas mai tarbiyyantar da al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya riga ya mutu. Yace wa tahta turab al-ta'if dufina jismanuhu al-mudhi'u bil-iman wal-aqida. Yace kalkashin ƙasa wadda take ta ta'if aka binne wannan rai wadda take mai haskakawa da imani da aqida, al-mu'attiru bi'abiri hubbillahi wa rasulihi, wadda take ƙawa ko wadda take ƙamshi da turare wanda yake cuɗanyayye da soyayya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, soyayya ta Allah da manzon shi sallallahu alaihi wasallam. Idan an ce al-abir shi shine duk turaren da aka hada shi da wa'ansu turare aka rasa wani irin ƙamshi yake badawa dan irin daɗin ƙamshin, yake cewa shine ake kira da al-abir. Yake cewa al-mu'attir wanda aka sanya mai turare aka cakuɗa shi da turarurruka kala-kala wanda suke ƙamshashawa da soyayya ta Allah da manzon shi sallallahu alaihi wasallam. Wannan kuma ya isa ya kasance shaida ga abin da ya wakana kalkashin gaban kabarin shi, ya nuna mana lalle Abdullahi bin Abbas yana ɗaya daga cikin masoya na Allah da manzon shi sallallahu alaihi wasallam. Allah ba mu damar aiki da abin da muka karanta na daga halayya da neman ilimi da irin tsantsanin duniya na wannan bawa Allah Abdullahi da Abbas yarda Allah shi tabbata a gare shi, nasiyama ɓangare na hanya ta turba ko neman ilimi wanda bawa Allah nan ya sa kanshi, kuma Allah ya datar da shi da ilimin nan bayan addu'a wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi mai. Kasancewar ilimi yana samuwa ne ga labudda da riƙen sababi sannan addu'a. In babu addu'a to tabbas ba a samu ba abin da ake so. Allah ya datar da mu. Sai shakhsiyya ta 15 shi ne malai yake cewa Abu Darda. Wane ne Abu Darda? Yake cewa hakimu hadhihi al-umma, wanda yake kowa hikima a cikin wannan al'umma ta banza Allah sallallahu alaihi wasallam. Za mu ga irin dalilin da ya sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka bi inkiya da wannan hikimar shi Abu Darda yarda Allah shi tabbata a gare shi. Malai yake cewa man huwa, wane ne shi wannan bawa Allah Abu Darda? Uwaymir bin Zayd bin Qais yake cewa innahu al-imam, lalle Abu Darda jagora ne. Shi kuma jagora yana samuwa ne ga iya tsarkake niyyar bawa da fifita jama'a a kan shi, kuma da tsayin daka wurin sasantawa tsakaninshi da shi da Ubangiji.
shine ubangiji yake bayyana mana wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina wa kanu bi ayatina eh yashhaduna yake cewa tabbas mun sanya su kasance jagorori ne akan wannan al'umma yahduna bi amrina yace kuma suna shiryuwa da al'amurran mu sakamakon hakuri wanda suka yi yace kuma suna nan suna gogarmaya suna iya tashi tashi hadi akan ayoyin mu tabbas sai sun tabbatar da dokokin mu wannan sune jagorori sune wanda suke tabbatar da al'umma suke sai da al'umma suke jagorantar da al'umma zuwa ga aikata aikin ayyuka da alheri yake cewa bayan da haka bayan kasancewar shi jagora yake cewa al-qudwa kuma mutum ne wanda ake koyi da shi idan ku aka ce ana koyi da wani to tabbas fa sai ya kasance yana da abin da za a yi koyi da shi shine ibn kasir yake cewa tashabbahu illam takunu mislahum inna tashabbaha bil kirami falah yake cewa irin waɗannan jagorori ku yi kamanceceniya da su in ma har ku ka kasance irin su ba ko mun yi imani ba kasance irin su ba kokarin mu kullun yaya za a yi mu kamanceceniya da su ko Allah ya ji kan mu ita da mutane su yake cewa inna tashabbaha bil kirami falah lalle kamanceceniya da irin waɗannan manya-manyan mutane irin su Abu Darda irin su Abdullahi bin Abbas irin su Abubakar irin su Umar yake cewa da kai samun rabu da tsira a rayuwar bawa ka karanta tarihin shi an ce maka a'a ga abin da yake yi ga abin da yake yi ga abin da yake yi har ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambace shi ya yabe shi ya ne lamane shiga gidan aljanna to kai ma ki kokari ka masala ka kwatanta irin abin da yake yi ko Allah ya maka gata a gobe kiyama Allah da tarka yake cewa baya da haka qadi dimashq alqalin garin dimashq shine damas garin dimashq shine Abu Darda ya alƙalanci garin dalili za mu gani dalilin da ya sanya har ya kai zuwa garin har ya kai ya zama to alƙalin garin shi kuma mas'ala ta alƙalanci mas'ala ce wanda karatun wancan satin na Umda mun yi bayani akan ta kasancewa mas'ala ce wanda tana da hatsari kuma tana da lada mai yawa kasancewa duk lokacin da alƙali zai zauna akan kujerar alƙalanci yayi hukunci yana kirdadan gaskiya idan yayi dace akan hukuncin shi zai ya samu lada guda biyu idan ya kuskure zai ya samu lada guda daya kuma inda take da hadari shine idan alƙali ya sanya san zuciya a cikin alƙalancin shi a cikin hukuncin shi to a lokacin nan zai hadu da hushin ubangiji a gobe kiyama ko kuma a tunnan rayuwar shi tana duniya saboda zalunci bai taba dorewa ba yake cewa baya da haka sahibi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba wadi mana ba wata manqaba ba ko wani fifiko wanda shi Abu Darda a gare shi ya ishe shi a ce sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda malumai suka arrafa shi shine wanda ya hadu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya mutu a cikin musulunci wannan shine ake kira da sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma muna da mazhabin mu na ahlus sunna wal jamaa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan su adilai ne ba wani sahabi wanda zaka fifita shi akan wani fifi ko umba wannan si bai tabbatar maka da haka ba sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan su adilai ne kamar yanda Abdullahi da Umar yake bayyana mana yake ce mana zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin yana raye mun kasance muna lissawa manya-manyan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna cewa Abubakar duk ya hisu sannan mu zano Umar sannan mu zano Usman sannan mu zano Ali yace manzo Allah bai taɓa ba aibanta mana ba ya tabbatar da mu akan haka ita kuma duk sunna ta qaririyya shine duk lokacin da manzo Allah ya ji wani abu ko ya ga an aikata ko aka bashi labarin an aikata wani abu bai yi inkari ba to shi ma wannan yana daga cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine yake bayyana mana lalle sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan su adilai ne kuma wajibi ne a gare mu neman musu yarda duk lokacin da aka ambace ɗaya daga sunayen waɗannan sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko aka ambace su dukkan su labudda mu neman musu yarda ta ubangiji waɗanda ba suka zo bayan su labudda idan aka ambace su zan mu neman musu rahama ta ubangiji daga tabi'ai abin da yazo har zuwa gare mu har zuwa wanda za su zo bayan mu idan aka ambaci wani he dai kace Allah ya ji kanshi Allah ji kanshi Allah ne rahama ko rahimahullah yake cewa sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a tabbacin mazhabi na ahlus sunna wal jamaa babu wata martaba wadda ta kai bayan annabawa bayan manzanni da annabawa iya martabar sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wata martaba duk wata girma duk wata daraja kono duk wata daraja bayan manzanni sai annabawa daga annabawa sai sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka zo bayan su sallan wanda suka zo bayan su sannan kuma wanda muke dan baya insha Allah yake cewa shine Abu Darda Umayr bin Zaid bin Qais shine Abu Darda Umayr bin Zaid dan Qais yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa al-Ansari mutumin garin Madina idan an ce al-Ansari shine wanda manzo Allah sa wanda Ubangiji ya ambace su a cikin Al-Qur'ani shine laqad taba Allahu 'ala an-nabiyyi wal muhajirina wal ansar Allah ya riga ya gafarta wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma ya gafarta wa wanda suka yi hijira daga garin Makka suka zo garin Madina kuma wanda suka karɓi barkuncin wanda suka yi hijira daga garin Makka suka zo garin Madina su ne ake kiran su da al-Ansar yake cewa baya da haka yace al-Khazraji dan kabila Khazraj ce saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina ya tarar da kabila guda biyu kusan shekara 40 ba sa jituwa ba sa gamuci shine kabila Aus da kabila Khazraj albarkacin musulunci tun lokacin bai'atul aqaba a lokacin da suka fara tasowa suka zo aka koma tsintsiya madaurin ki daya ya kasance Khazraj yana iya aure a cikin al Aus suka koma uwa ne uba daya wannan duka wannan jahiliya da asabiyya ta jahiliya duka suka mira ta kauye daya aka dawo aka musulunci shi kuma tauhidu kowa da kowa yake innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhaykum lalle mu ne ɗan uwan juna kuke kasancewar wani yana baki wani yana balarabe wani yana ja wani yana kaza dukkan ɗan uwa muke miye yake tara mu yake zake tabbatar da ɗan uwancin nan shine wannan musulunci asalin su kabila al-Ansar Khazraj Aus da Khazraj sun zo ne daga garin Yaman da suka zo suka yi sansanin su a nan garin Madina ainihin tarihi haka ya nuna sun yi sansanin su a garin Madina su ma wa'annan Yahudawa suka zo suka yi sansanin su a kewayen garin Madina su ne kabila Banu Qaynuqa da Banu Nadir da su ne dai ba Qaynuqa da Banu Nadir suka zo suka yi su ma kewayen su a nan garin Madina suna tunanin inda annabin ƙarshen zamani zai huto a nan ne kina idan ya tashi hutarwa zai huto ne daga cikin zuri'arsu tunda sun zo sun zauna a inda annabin ƙarshen zamani zai huto Allah da ikon shi Allah ya hutar da shi a garin Makka kalkashin kabila ta Larabawa kasancewar duk annabawa wanda Ubangiji yake aikowa ana aiko su ne a ƙalabiyansu wannan kana'aniyi ne ɗiyan annabi Yaqub daga zuri'a ta bani Isra'ila shi Isra'ila shi ne Yaqub alaihi assalam daga kakan shi aka tsallake sai da aka zo kan shi shine kakan shi shine annabi Isma'il alaihi salam sannan sai Muhammad alaihi salam sai kuma kakansu ko kakan shi shine annabi Ibrahim alaihi assalam san dukkan annabawa wanda suka huto sun mutu ne kabila guda biyu sai annabi Lut dan uwa ga annabi Ibrahim sai iya na annabi Ibrahim su ne Ishaq da annabi Isma'il su ne suka yi zuri'a annabi Isma'il bai samu wani annabi ba a kalagashin zuri'a shi ba illa cikamakon annabawa jagora shugaba na annabawa da manzanni shi kuma annabi Ishaq kalgashin shi aka samu annabi Yaqub kalgashin annabi Yaqub aka samu Yusuf haka aka yi ta tahiyya har aka zo aka samu annabi Musa aka samu annabi Isa alaihi wassalam bayan haka yake cewa hakimu hadhihi al-umma me hikima ne na wannan al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar bayan da muka gani kowane sahabi yana da wata baiwa wanda Ubangiji wanda ya bashi kuma ya fifita a cikin sauran sahabbai game da sauran sahabbai akan wannan baiwa da Ubangiji ya bashi kamar yadda Abu Ubaida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayyana mana aminu hazi umma aminu wannan al'umma shi kuma Abu Darda hakimu hadhihi al-umma mai hikima wannan al'ummar ce yake cewa wa sayyidul qurra bi Dimashq shine shugaba na makaranta al-Qur'ani a garin Dimashq bayan alƙalancin da yake yi kuma shine babban malami wanda a gun shi ake dauka al-Qur'ani a garin Dimashq yarda Allah shi tabbata a garin shi
قال سعيد بن عبد العزيز سعيد بن عبد العزيز هيك cewa أسلم أبو الدرداء يوم بدر
أبو الدرداء يا مسلم تران da aka gobza yakin Badr summa shahida Uhud sannan ya halarci yakin Uhud wa amarahu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama yawma idin an yarda man ala aljabal faradahu wahda maza Allah sallallahu alaihi wa sallama ya umarce shi a yakin Uhud ya mayar da waɗanda suka sabko daga kan dutse faradahu wahda farattahum wahdahu shi kadai ya maida su dukkan su mun ai mun san abin da yawa kana a yakin uhud yaki ne wanda aka zo aka yi aka nema a yiwa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bazata sai gashi nan aka bada shawara kowa yake kai ake kawowa karshen shawara wanda dama ma aka umarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa shawiruhum fil amr fa iza azamta fatawakkal ala Allah ka shawarce su a dukkan wasu al'amurka wanda zaka yanke idan aka yanke to ka dogara da Allah karshen shawara aka ce mu tafi bakin dutsen Uhud mu muto mu tafi mu zamna mu tafi mu jiraye su a can yayi da a ce su tarbo mu cikin gida muna kowa a ce ya kare gidan shi idan sun zo za su mana dauka daya su kare da mu amma dai mu tafi mu tarbe su a zo ayi hoto na hoto mu ga abin da hali zai shine suka huta nan yakin Uhud lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kai jabalur rumat nan yana fuskantar dutsen Uhud tunda yaki ne aka yi shi a tsakiya jabalur rumat yana baya dutsen Uhud yana gaban su su kuma su samu wayin da suke tawaga ta kawurin sun muto daga san ba daga ina za a cewa misalin inda muke yi daga gusu misalin koya dai yanda ne kaman misalin idan ka shigo dan wurin saha yanda take a tsakiya aka tsaya ana aka fafata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya mutane 70 su zamna a saman dutse kasancewar su za su ringa daddauce waɗanda suke nema su kiwayo su dawo ta bayan musulmai shi kuma dutsen Uhud a can a gaban su da aka zo suna sama aka lallasa tawaga ta kahurai ta Qurayshawa da aka lallasa suka ja baya suka juya suka ci ta kare a lokacin nan waɗanda suke saman dutse suka ce to tunda yaki ya kare ga waɗanda suke ƙasa suna ta kwasar ganima mu ma mu san ko mu bada mu kwashi rabu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana musu in ya hali ya kasance ko kashe su ake yi ana gunduwa gunduwa da su kan wanda yake ya sabo da kan dutse sai gashi nan suka kangaro Khalid bin Walid yarda Allah shi tabbata a gare shi kawon ya musulunta tun lokacin da hankalin shi akan waɗannan wanda suke da kibiyoyin na a saman dutse yake matukar suna saman dutsen nan to baya yiwuwa su samu nasara akan yakin su wane mutum iya sha iya dora bulan ba kaman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan da yaga sun sauko sai ya kewaye bayan dutsen Uhud daga yanda suka arce sai ya kewaya ya dawo ta nan ya zo ya cimma sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga bayan su a lokacin da suka fara lallasa tawaga ta musulmai har ya kai aka samu abin da ba a so aka ji wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ciwo har ake shelantawa manzo Allah ya mutu aka riga aka tarwatsa sannan aka sake tattaro mutane sannan aka zo aka lallasa su aka lallasa aka yi kare biri kare jini biri jini sannan suka juya baya suka bayan sun juya baya ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tada wata sariya yace suwa za su bi su baya saboda musulunci kullun a daukake yake aka bi bayan su da aka ce musu ga tawaga nan ta musulmai suna bin bayan su a lokacin da suka ƙara arce wannan shi yake nuna nasara kinan tana hannu ma tana hannun musulmai yadda Allah shi tabbata a gare su yake cewa to a lokacin da mutane suka watse Abu Darda shi kadai ya tafi ya tattaro waɗanda suke kan dutse ya maida su shi kadai
fada'iluhu daga cikin fadalar wannan bawan Allah yake cewa an Anas bin radiyallahu anhu mata annabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yujma' alquran ghayru arba'ati Abu Darda wa Muaz wa Zaid bin Thabit wa Abu Zaid wannan asarin daga Anas dan Malik khadimi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya mutu shekara ta 92 da hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa matan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi ya mutu walam yushba'u alqur'ana ghayru arba'ati ba wa'ansu wanda suka hada alqur'ani daga fatiha zuwa nasi akan su kun ba mutane guda uku ba yake cewa na horon su shine Abu Darda na biyu shine Mu'az bin Jabal na uku su shine gangaren mahiru na al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine Zaid bin Thabit na uku su shine Abu Zaid shine Thabit bin Zaid yarda Allah shi tabbata a gare shi dinda shi Abu Zaid an samu sabani wurin sunan shi wasu suna cewa a'a sunan shi ai Thabit bin Zaid wasu kuma suna cewa shine Sa'd ibn Ubayda shine ake kira da Abu Zaid wayannan mutane guda hudu sune kadai suka hardace alqur'ani bayan mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sune za su zuwa tsaya a gaban su su karanta maka daga fatiha zuwa nasi sai dai wannan asarin na Anas bin Malik malamai da yawa sun yi ta'liqi akan shi ta'liqin da suka yi dai daga cikin ta'liqin da kai ta'liqin Shu'aib al-Arnaut malamin hadisi yake cewa wal qasr fi hadha al hadith idafi la haqiqi yace takaitawa da aka yi a cikin wannan hadisin wannan asarin na Anas bin Malik akan mutane hudu ranka suka harnace alqurani bayan mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa jinginawa ne ake yi wai ba hakikanin al'amarin ba kamar baya da kai wa'ansu hadisi wanda suke nuna mana wa'ansu ma daga cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun harnace kuma abin da yake tabbatar mana mu koma kan hadisin asarin Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi lokacin da aka yi ma'arakatul yamama aka tarda shekara ta 12 zuwa 13 da hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin khalifancin Abubakar yarda Allah shi tabbata a gare shi da aka ta yi kalkashin jagorancin Shurahbil da Khalid bin Walid suka ta yi suka yaki ra'sul jarima shine Musailama al-Kazzaba da suka dahi a lokacin nan an kashe wurin mutum 70 daga cikin mahabbata al-Qur'ani sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine Umar yazo gun Abubakar yake cewa innal qatl qad istaharra yawm al-yamama yake cewa hakika kisa da aka yi wa mahabbata al-Qur'ani yinin da aka yi yakin yamama yayi yawa saboda wurin mutum 70 daga cikin sabon manzo Allah maharata alqur'ani dukkan su an zubar da su da haka shawara da nake baka ya kai Abubakar a matsayinka na khalifa na jagora na khalifa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka nema a hada wannan alqur'ani gudaya Abubakar yace yaya za a yi in yi abinda manzon Allah bai yi ba wannan hira mai da ta karshe mai da ta gehe ya sake dawowa yace hasse da kai Allah ya wanke mai kirjin shi ya fahimci abinda Umar yake nihi akan ahal alqur'ani a lokacin da aka kira Zaid bin Thabit suka zauna a masallaci aka ce duk wanda yake da wani abu daga alqur'ani ya kawo a hada su wuri daya kowa yake kawowa wa'ansu suna su rubuta akan wada wa'ansu sun rubuta akan allo wa'ansu sun rubuta kowa ya rubuta a iya abinda zai iya rubutawa kowa ya kawo idan ka kawo ka karanta sai ka kawo shaida wanda yake tabbatarwa lalle lokaci kaza ka rubuta shi kuma daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kaji ka rubuta idan ka kawo shaida a lokacin nan a amsa kuma shi kuma wanda ake karanta gangaranni da ba ya sani kuma shi ba yana da shi a rubuce haka aka hada alqur'ani hadi na horo lokacin Abubakar sannan lokaci na biyu lokacin Usman yarda Allah shi tabbata a gare shi ma da dalilin da yake sanya yake cewa to wannan kira ko magana ta Anas da yayi akan mutane guda hudu ne yake cewa jingina mutane guda hudu ne akan sauran sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suka harbace alqur'ani yake cewa ba wai hakikanin ba mutum hudu rakan bane ba kai suka harbace alqur'ani a lokacin rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa faqad hafiza alqur'anu jami'uhu aljamu alghafir min as-sahabati radiyallahu anhu yake cewa tabbas dewa daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun hardace alqur'ani dukkan shi daga horon shi har karshe yake cewa sarada minhum alhadith fi alfathil bari Al-Hadith ibn Hajar al-Asqalani ya kawo sunayen waɗanda suka harrace Al-Qur'ani masu yawa daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin littafin sharhin Sahih al-Bukhari juz'i na 9 shayi na 47 zuwa 48. Kina wannan yana nuna mana ba karamar fadla bace ba a ce wane ya harrace Al-Qur'ani lafiyar ma daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Har da Qur'ani abu ne wanda ba kowa Allah yake datar da shi ba sai wanda Allah ya ga dama ya bashi. Baiwa ce, kuma baiwa ce wanda muke neman Allah ya yi mana ita, ko ya ƙara mana daga cikin baiwar da ya mana. Har da Qur'ani abu ne wanda ya ishe ka abin alfahari, a ce maka ran da ka shiga gidan aljanna, a ce maka iqra wartaq, karanta kai sama, kana karantawa daga Fatiha ko daga nasu kana karantawa, kana karantawa ka kai zuwa ga amma baki inda ka tsaya, sai a ce to bawan Allah nan ne nan inda ka tsaya, in nan ne nan gidanka. Kana karantawa ka kai zuwa izi 40 bakin nan kai buloji, a ce to kaga nan nan ne gidanka. Baki inda ka karanta, bakin abin da ka karanta, bakin tsaya, baki iya tsawon girmanka, iya tsawon darajarka a cikin aljanna. Ya karanta ya kai zuwa ga ƙarshen bakara ya kulle, sai to shi kenan kuku ne waɗanda kuke da manazirin ƙulya can Al-Firdaus, kuku ne wanda kuke can ƙololuwar sama. Wannan hadisi ne wanda yake ingantacce, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake tabbatar mana lokacin da Al-Qur'ani za ya shigo, ceton da za a yi wa mutane a cikin gidan aljanna shine ya daga matsayinsu daga inda suke, inda daidai aikinsu ya sanyo su ƙarƙashin rahama Ubangiji, ya ce musu su karanta su yi sama. Wannan ya ishe ka, ka kama jiki wurin har da Al-Qur'ani, wurin sanin in aka sa gaba a cikin Al-Qur'ani. Baya da haka, ceton da Al-Qur'ani za ya yi, lokacin da mutane suna cikin halin haƙulayi, kai za a zo a zamanar da kai ƙarƙashin ido al'arshi, ƙarƙashin ceto na Al-Qur'ani. Ubangiji za ya zo ya ce waɗannan da waɗannan da waɗannan da siyasar dukkansu waɗannan namu ne Ubangiji, a kai da tsaro, a ba mu damar mu kai su ƙarƙashin ido al'arshi. Insha Allah abin nan za ya wakana, Allah so ya yarda. Idan an kai mu ƙarƙashin inuwa da harshe, ba wai mu kaɗai ba, waɗannan tsahin namu Allah ƙara musu lafiya, ya ƙara gafarta musu, su ma za a ce albarkacin wannan yaron da ya harshe Al-Qur'ani, su ma su zo, su ma za a ƙista musu daga cikin haskenmu, a ce musu to ku zo a sanya musu kambu na sahauta. Shi ne Imamu Shafi'i, Imamu Shafi'i yake bayani a cikin Shafi'iyyar shi, yake bayyana mana za a sanya musu kambu na sarauta, a sanya musu wannan riga ta sarauta, a zo a ce musu su ma su shigo ƙarƙashin inuwar harshe. Shi ne yake cewa to kai yanzu kai wanda ba shi yayi wannan aikin ba, tsakankanin shi da shi da wannan dan ba aihuwa cewa da sanya shi hanya ya karanci wannan Al-Qur'ani, za a ce mai to kai ga irin matsayin da aka maka, shi yaron da yayi aikin ya ce tun ma'ahin shi a ƙarƙashin wannan harar da yayi ta Al-Qur'ani, ya ce to me kake tunanin Ubangiji zai yi? Yace fa ma zannukum bin najli inda jazaihi ulaika ahlullahi wasafatul mala. Yake cewa to shi wannan bujimin namijin wannan wanda ya bata daren shi, ya bata irin shi akan ya haddace Al-Qur'ani, ya haddace yayi aiki da abin da yake ci Al-Qur'ani. Yake cewa yaya kake tunanin irin sakamako wanda Ubangiji zai yi bayan irin yanda Ubangiji su waye shi kurmu, wannan mudabun ne, mudabun ilayhi aka sanyo su a cikin al'amari, yake cewa to yaya shi sakamakon shi? Yake cewa to waɗannan yaran, waɗannan mahaddata Al-Qur'ani, yake cewa hum ahlullahi wasafatul mala, su ne ƴan fada, ƴan fada ta Ubangiji, kuma su ne kuma wanda suke ƴan gaban goshin Ubangiji. Allah sanya mu daga cikin su. Mu yi kokari mu san ina aka sa gaba a cikin Al-Qur'ani. Allah ya datar da mu da tilawar shi ana al-layli wa atrafan nahar, ya kasance hujja ce a gare mu. Ina tunanin nan za mu tsaya. Abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladan shi, kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana. Allah ya gafarta ma iyayenmu da kakanninmu da malamanmu. Allah sanya aljanna ita ce makomarsa, ita ce makomarmu. Bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana, abinda ba mu iya ba Allah ya iya mana. Muna tawassali ga wannan zama da muka yi, Allah ya jibinci al'amurranmu, ya jibinci al'amarin wannan ƙasa, ya kawo kwanciyar hankali, ya yalwatar da arzikinta, ya taimake mu, ya taimaki al'ummarta. Allah datar da mu, ya cinta da imani a cikin zukatanmu,
ya kashe mu akan sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Allah gafarta ma iyayen mu da kakannin mu da malaman mu. Allah sanya aljanna ita ce mu kuma su ita ce mu ko gobe. Dan uwa da abin arziki da suke bara addu'a, muna fatan Allah biya wa kowa bukatun shi, wanda suke kwance a gadar rashin lafiya da wanda suke kwance a gida, muna fatan Allah koro wa kowa manzan sauki ya sanya kafara ce a gare su. Kuma da muke rarrafawa, muna fatan Allah ya kara mana lafiya, ya kara taimakon mu a rayuwa ta duniya da ta lahira. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.